Body. nanga wa utajima tani ya na wa ya Allah bamulwa dala bamulwa baya Allah rana hata usai ya bani hana azalana ya shudi ya Allah gatamba Allah majin kekwa ushi
Allah kita milki Allah wa azam isha'ala
wida ya adabamma sifariki Allah haka bamma sifani miamba
kanchika kabaku
Ya dabam manche sarki Allah haka bam manche sani miamba sani tabako na umay mamre kwana airan sani tabako ya dugay manna gishega shugaba hayan sado jayan sado ya dugay manna gishegi yarena ay sakano na gishegi ya magali mekwana airan Nako bati ku sani agode haje garba mje kana obaida tuma kwana era alaire kamada tijo gache kana ladi garba yada kama mandu dedeni alaida dama imani
alimada
garba mje adogo mai viva haje garba mje adogo mai viva Baba ai dabal ki aaya
Bachi duniya zo mai gero
Baba ai dabal ki aaya Namayan na kana kwanaer Naga nama soyin sanine Allah ga tamba Allah mai jin kai ko hoshe
Zai Allah ke mata da salwa sawo
Ai fi jo fi to ai balaji Asan balwa sa naga nama soyin sanine Asan balwa sa Allah da dama imani Kare na garda na je, sannu na koko masoyi sanini Abinda kama manna gaishega, Allah ya da dama imani Allah ga tamba, Allah mai jin kai ko haushe sabe ki babba samaya Haruna aliki da koko Haruna na aliki da koko Haruna na maimuna sama tambula Tangai wasa no mujana na baba na nana da indo mikashi Mama mujan arashe mujan dela baba odu ku sama tambula Bege sabi ge baba samaya Bege ni apu chundu ya bege ke mujan ya jengevi Bege ni apu chundu ya Gashika na baini jangevi
Aka ni malin
Rabotan baba Gashika na saudi Yadda kuke mea wannan dadaini Aba gatamba Allah mai jin kai ko haushe
Aka ni malin
Ga adu wazili mai jin ragi Na abina tu Ndoko na asam kwami kalche Kaibike sabike baba samaya Kano angwang kutu adodo wanan
Ayo Allah dikewe kita selatu papara
Koshi wa mama ya gaishashi Tapi ayo mazun ladi Gaishika na ladi dunggora
Ayo ke kemato
Naso kule kamin dedaini Kowai kina ya sabah